to the river, through the rippling shadow waters, steal across the thirsty border. Bracero, come bring your hungry body to the golden fields of plenty, from a peso to a penny. Bracero, come labor for your mother, for your father and your brother, for your sisters and your lover. Bracero, come pick the fruits of yellow, break the flowers from the berries, purple grapes will fill your bellies. Bracero, in the sun will bite your body, as the dust will dry you thirsty, while your muscles beg for mercy. Bracero, in the shade of your sombrero, drop your sweat upon the soil, like fruit your youth can spoil. Bracero, welcome to California, where the friendly farmers will take care of you. When the weary night embraces sleeping shacks that could be cages, they will take it from your wages. Bracero, come sing about tomorrow with the jingle of the dollars, and forget your crooked collars. Bracero, and the local men are crazy, and they make too much of trouble. Besides, we'd have to pay them double. Bracero, but if you feel you're falling, if you find the pace is killing, there are others who are willing. Bracero, welcome to California, where the friendly farmers will take care of you. Da 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 da